Me sauraro sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun jiha mai lamba 16 karkashin mai shari'a Maryam Ahmad Sabo kotun da take zamanta a nan Mila Road inda hukumar nan mai yaki da wato masu yiwa tattalin arziki zagon kasa EFCC ta gurfanar da wani matashi mai suna Awolu Shaibu Musa wanda ake zargin sa da laifin hada baki da wata mai suna Ramatu Abubakar da Yusuf Yahaya Abdul Aziz waɗanda su a yanzu sun tsere. Ana dai zargin Awolu Shaibu Musa da laifin hada baki da kuma cuta da yunkurin cuta lokacin da aka karanta masa kunshin tuhumar a tuhuma ta daya ya bayyana cewar ya hada baki domin aikata cuta. A tuhuma ta biyu kuma an zarge shi da cewar ya hada baki da wato Ramatu Abubakar da Yusuf Yahaya inda suka bude asusun ajiyar banki wato guda 49 domin su cutar da al'umma su kuma cutar da gwamnatin tarayya. Kunshin tuhuma na uku ya bayyana cewar wato bayan wannan asusun ajiya da suka bude guda 49 sun kuma hada baki da waɗancan abokan laifi nasa wato sun buga wani kati na cirar kuɗi wanda ake kira da ATM shi ma guda 49 inda kuma suke zuwa suna zarar kuɗaɗe a banki wanda ita hukumar EFCC ta bayyana hakan a matsayin cewar haramun ne. Wato kuma lokacin da aka karanta masa kunshin waɗannan tuhume-tuhume shi wanda ake zargin ya amsa laifinsa nan take, sai dai lauyansa ya tunasar da kotun cewar sun yi alkawari da hukumar yaƙi da cin hanci ta EFCC akan cewar zai amsa kuma za a yi masa sassauci a gaban kotu. Wanda aka samu da laifin ya roƙi sassaucin kotu sakamako cewar yana da mahaifiya wadda ta manyanta kuma shine yake kula da ita wannan mahaifiya tasa. Kotun kuma ta yi la'akari da wato wannan yarjejeniya da suka yi da su da EFCC da su masu kariya kenan. Kotun ta kuma tambaye shi a ina yake aiki inda ya ce shi dan kasuwa ne. Kotun ta sake tambaye shi yaya shi da yake kasuwanci zai shiga harkallar cuta inda ya ce ai wata mata ce take zuwa daga jihar Kaduna take zuwa wajensa siyayya a rumfarsa. Daga nan kuma sai ta bashi katin cire kuɗi domin ya je banki ya ciro kuɗin. Lauyansa ya roƙi kotun a bashi zaɓin tara maimakon ɗauri a yayin da su hukumar EFCC ba su yi suka akan wannan roƙo ba. Yayin da take zartar da hukunci mai shari'a Maryam Ahmad Sabo ta ɗaure shi a laifi na farko wato ɗaurin shekara ɗaya ko kuma ya biya tara ta naira 150,000 sai kuma laifi na biyu inda aka ɗaure shi wato wata 6 ko kuma ya biya tara ta naira 50,000 a laifi na uku ma an ɗaure shi wata 6 ko kuma ya biya tara ta naira 50,000 jimlatan zai biya naira 250,000 kenan ko kuma wato ya yi shekara biyu. Kotun kuma ta ayyana cewar wato ɗaurin zai tafi ne a tare. Sannan kuma mai shari'a Maryam Ahmad Sabo ta ce ta yi la'akari da cewar ana cikin wani wata ne mai alfarma wanda a wannan wata Ubangiji yana gafartawa bayi zunubansu a don haka ta yi wa wannan matashi sassauci a cikin wannan hukunci da ta yi. Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun jiha mai zamanta a Mila Road.